أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهج إلى يوم الدين حق قدره ومداد الأزل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنني ذا أتاشي فصل توجا بسم الله الرحمن الرحيم وانا فصليني أما لفظ انتهيا لفظ انتهيا nau'in tahiyya har guda uku ya tabbata a wannan babi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ɗaya daga cikin tahiyyar da yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce ruwayar Abdullahi ibn Mas'udin, Allah ya ƙara yadda a gare shi, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wannan lafazin wadda mafi yawan malaman hadisi suka ce duk ruwayoyin tahiyya ba wadda ta kai wannan a inganci. Shi yasa su malaman hadisi sun zaɓi wannan tahiyyar, haka ma Hanafiyawa, haka ma Hanabilawa sun zaɓi wannan tahiyyar akan duk wata tahiyya da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. wannan ita ce tahiyya ruwayar Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya kare da a gare shi. Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin a cikin hadisan su ingantattu. Ruwaya ta biyu da ta inganta ita ce ruwayar Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara yadda a gare su, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To ita lafazinta at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wannan tahiyyar ita ce Imam Shafi'i ya zaba, yace shi ya ka fahimtar sa ba tahiyya da ta kai kamar wannan, yace shi yasa shi ya zabe ta. Amma wanda ya ga akwai wanda ta fi haka ko ta fi dacewa da shi fahimtar sa, shikenan shi bai ce wani abu ba, haka ya faɗa shi da kansa Imam Shafi'i. Muslim ya ruwaito wannan hadisin na tahiyyar Abdullahi ibn Abbas a Jami'u Sahih nasa. Tahiyya ta uku, lafazi na uku na tahiyya ita ce ruwayar Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, at-tahiyyatu tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muslim ma shi ya ruwaito wannan hadisin a Jami'u Sahih nasa. Mun ruwaito a cikin Sunanul Baihaqi da isnadi kyakkyawa, ya karbo daga Qasim, an karbo daga Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq, yace Aisha wato yar mahaifinsa, ita Aisha yar mahaifin Qasim ce, Allah ya kare da a gare ta, ta sanar da ni, tace da ni wannan tahiyya ita ce tahiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wannan ita ce tahiyyar Aisha, ruwayar da aka yi daga Aisha. Akwai fa'ida kyakkyawa a cikin wannan ruwayar ta Aisha, shine cewa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tahiyya da lafazin yanda muke tahiyya ne, ba to ba cewa yake wa ashhadu anni rasulullahi ba. Mun ruwaito kuma a muwaddar Imam Malik, wasu da Sunanul Baihaqi da wanansu da isnadai ingatattu, an Abdurrahman ibn Umar, daga Abdurrahman ibn Umar al-Qari, ana faɗa ƙari din da shaddar ya ba ƙari ba, cewa ya ji Umar ibn al-Khattabi, Allah ya ƙara yadda a gare shi, alhali yana kan minbari, alhali shi sayyidina Umar yana sanar da mutane tahiyya yana cewa ga yanda za ku yi tahiyya, ku ce at-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wanda wannan tahiyyar ita ce wanda Imam Malik ya zaba, yace ai duk tahiyya ba kamar wannan. Saboda me? Saboda duk wanda aka ruwaito kamar an ruwaito ta ce wato da ruwayar mutum daya, amma wannan ai ruwayar jama'a ce da yawa. Sayyidina Umar bai faɗi tahiyyar nan ba sai yana kan minbari, alhali masallacin manzon Allah ya cika da sabon manzon Allah da ya faɗa. Ba wani a cikin su da yace masa ai da gyara a wani waje, shi yasa to wata tahiyya ce ta kai kamar wannan. Shine fahimtar shi Imam Malik, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Mun ruwaito dai a Muwatta da Sunanul Baihaqi da waninsu, kuma da isnadi ingantacce daga Aisha, Allah ya ƙara yarda a gare ta, cewa ita ka kasance tana cewa idan za ta yi tahiyya, at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Haka take tahiyyarta. A wata ruwaya da aka karbo daga gareta a wannan littattafan, at-tahiyyatu as-salawatu at-tayyibatu az-zakiyatu lillahi, ashhadu an la ilaha illa Allah wa la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Mun ruwaito kuma a cikin Muwatta da Sunanul Baihaqi ayran, kuma da isnadi ingantacce daga Imam Malik, daga Nafi'u, daga Abdullah ibn Umar, Allah ya ƙara yarda a gare su, cewa Sheikh Abdullah ibn Umar yana yin tahiyya yace bismillahi at-tahiyyatu lillahi, as-salawatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, shahidtu an la ilaha illa Allah, shahidtu anna muhammadar rasulullah. Allah shine masani. Wannan nau'o'i ne na daga tahiyya daban-daban. Baihaqi yace wan ruwaya da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, salasu ahadis, hadisai uku ne. Hadisu bin Abdullah ibn Mas'ud da hadisu Abdullah ibn Abbas da hadisu Abi Musa. Wannan ita ce magana da Baihaqi ya faɗa. Wannan Baihaqi yace ruwayoyin guda uku da ya faɗa duk ingantattu ne, amma wadda tafi inganci ruwayar hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Ka sani cewa daidai ne a yi tahiyya da duk wata tahiyya mai tahiyyar ya so yayi, duk wanda ka ɗauka ka yi yayi daga wannan wanda aka ambata. Haka jagoranmu Imami Shafi'i ya bayyana da waninsa daga malamai, Allah ya ƙara yarda a gare su. Shi yasa ko da wajen Malikawa in kai wata za su ce ta yi, amma dai suna ganin a zo da wannan a wata ruwaya cewa sunna ne. Ya me Muhtasar ya faɗi wannan? A Muhtasar Shehu Halil ya faɗi wannan? Ya Shehu Halil ya faɗi wannan? Da ce in dai ka ga alƙali to ya haddace Muhtasar. Ko? To alƙalin ba su zo ba ko? Ba alƙalin da ya zo ko? Ko akwai? Da alƙalai a ƙasar nan abu uku suke haddacewa, su haddace Muhtasar, su haddace Tufa, su haddace Lamiyatu Zakat. Za a ce ne kakai ta alƙalanci ko gidan sarki ka yi shari'a? To ga shi ba alƙalin da ya zo ko? Shi mai wahallab da tashahhudi sunnatun, yalla lafazin nan na tahiyya sunna ne, shi yasa in ya bashi sai a ce ya bar sunna ko ko mandubi ne. Wato lafazin tahiyyar shi sayyidina Umar, wanda aka rawaito daga sayyidina Umar. To wa furaluha inda Shafi'i, wanda ya fi dai a cikin lafazin nan wurin Imam Shafi'i, hadisin Abdullah ibn Abbas saboda ƙarin da ke cikin sa daga lafazin mubarakati. Imam Shafi'i wa gairuhu da wani sa min al-ulama'i daga malamai sun ce Allah ta'ala ya ji kansu, saboda zabo wallan mari a cikin tahiyya bisa yalwa ne wata hayiri da bada zabi ihtala fat alfazun ruwati, shi yasa lafazin marwayata ta bambanta. Allah shine masani abinda aka fannin fasali ne abinda aka fi zabi min salasatil wali bi kamalihi, wanda zai tahiyya yazo da tahiyya daga ukun da aka fada na farko yazo da shi gaba daya, da a ce zai shafe wani bangare na tahiyyar yujzi'uhu yalla wanda yazo da shi din sai a ce ya isa masa. To akwai bayani ana ka sani cewa lafazin mubarakatu da salawatu da dayyibatu da zakiyatu sunnatun, sunna ne zuwa da su a tahiyya, ba sharadi bane a cikin ingancin tahiyya. Da a ce zai shafe duk wa'annan lafazan ya takaita bisa fadin sa tahiyyatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi ila akhiri zuwa karshen sa in ajza'ahu da ya isan masa, da sai a ce tahiyyar ta isan masa. Wannan magana da aka faɗa ba sabani a cikinta a wajen mu Shafi'awa, amma ba ma baƙil alfazi, amma sauran lafuzza daga faɗin sa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu fa wajibu, wannan wajibi ne ba daidai bane a shafe wani abu daga ciki, sai ko lafazin wa rahmatullahi wa barakatuhu in ya ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu bai tare da ya ce wa rahmatullahi wa barakatuhu ba, to sallah sa ta inganta, tayyar sa ta inganta. Ko da yake akwai fisako uku a ciki yanda zai fada, akwai fisako uku a gaba da wannan ga malaman mu Shafi'awa, zancen da ya fi inganci, fuskar da ta fi inganci a nan cewa ba daidai ba ne a shafe wani abu daga gare ta. Wannan shi ne abin da dalili ya hukunta alaihima, domin hadisai duk sun gama a kan cewa a tahiyya tana zuwa da warahmatullahi da kuma wa barakatuhu. Fuska ta biyu shi ne ya halatta a shafe, fuska ta uku a'a, a shafe wa barakatuhu ba laifi duna wa rahmatullahi, amma wa rahmatullahi ita dole a zo da ita. Abul Abbas ibn Suraij min asabina daga malaman mu Shafi'awa yake daidai ne ya takaita bisa fadin sa a tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabi salamun ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah. Shi Ibn Suraij yace in yazo da wannan ma kadai a tahiyya za a ce yayi tahiyya, amma lafazin salam mafi yawan ruwayoyi cewa assalamu alayka ayyuhan nabi, haka nan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, duk da assalamu ba salamun alayka ba, ba salamun alaina ba, amma a sashen ruwayoyi salamun da shafe su a dubbiyar salamun alayka ayyuhan nabi salamun alaina. Malaman mu suka ce kowanne a cikin su daidai ne, a faralu sai dai abinda ya fi assalamu a faɗa da bil alifi wallahi aksara, don ya fi yawan zuwa labarin kaunu, don abinda ya zo a cikin sa na daga ƙari, da kuma cewa ai haka din ya fi ba da fita. Amma a ce za a yi bismillah kafin a fara tahiyya, to a game da wannan mun ruwaito hadisi marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Sunan Nasa'i da Baihaqi da waninsu, da cewa ana cewa bismillahi sannan a ce attahiyatu lillahi. Tabbatar da bismillah ya gabata a tahiyyar da aka ruwaito daga Abdullahi ibn Umara, sai dai Buhari da Nasa'i wa gairuhuma da waninsu sun ce daga gaggan malamai na hadisi karin min bismillah a farkon tahiyya ba ingantacciya bane daga manzo Allah ba bane wanda yake ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa mafi yawan malaman mu suka ce ba a so yin bismillah ba amma wasu daga malaman mu suka ce a an so amma zance abin zabi dai cewa shi ba zai zo da bismillah ba wanda zai tahiyya kai ya ce zai bismillah a farkon domin mafi yawan sahabbai wanda suka ruwaito tahiyya lam yaruha basu ruwaito ta ba su ruwaito cewa ana bismillah ba wannan fasali ne ka sani cewa jerantawa a tahiyya an so ne ba dole ba ba a rahu a labarin da zai gabatar da sashe lafuzan tahiyya bisa sashe da haka din yayi ba za a ce tahiyyarsa ta bata yi ba bisa masaba da tafi inganci wanda yake abin zabe wanda mafi yawan malamai duk sun faɗa Imam Shafi'i ma ya bayyana akan haka fil kitabul ummi wasu ka ce a bai halatta ba dole ne a faɗe ta yanda ya zo a ruwaya ka alfazil fatiha kamar lafuzan fatiha wanda baya halatta a gabatar da wani akan wani dole yanda aka faɗa a jeran nan haka za a faɗa taqdimu salami ala lafzi shahadati fi ba'di ruwayati wa tahiruha fi ba'riha gabatar da assalamu alayka ayyuhan nabiyyu bisa lafzin ashhadu an la ilaha illa allah a sashin ruwayoyi da kuma inda aka jirkita shi a sashin ruwayoyi sai da aka ce ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai aka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to ya shiryar bisa halaccin kamar yadda muka faɗa a baya amma ita fatiha lafuzanta da jeranta ta abu ne wanda ya gaji da halitta da su zo da kamarsa fiyasa ba daidai bane a ce za a sauya za a jirkita ba daidai bane a ce za a yi tahiyya da harshen da ba na larabci ba ga duk wanda yake da iko ya zo da tahiyyar da harshen larabcin wanda ko bai sami iko ba to sai ya tahiyyar da harshensa wai ta'allamu ya tsaya ya koya a hankali kamar zakarna kamar yadda muka faɗa a kabbara haraba wannan fasali ne tsari a tahiyya sunna a tahiyya a yi ta a ɓoye ka a bayyana da ita don gabuwar musulmi bisa haka ma rawaina abinda muka ruwaito fi sunan abi dawud da tirmidhi da bayhaqi daga abdullahi ibn mas'ud ya shiryar akan haka Allah ya kare daga abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yace yana daga sunna an yuhufat to ko an yuhufiyat tashahhuda mai sallah ya boye tahiyya kai yace zai sallah a fili kai ya bayyana tahiyya Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa Hakim yace ai ma ingantacce ne idan sahabi yace a kaza yana daga sunna kamar sai ya zamo kamar inda sahabi yace ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya me alfiyatul usul yake fadan wannan Shu Abdullahi dan Fodu ya faɗi wannan alfiyatul usuli. Qawla sahabi min as-sunnati aw nahwa umirna al-jullu lir-raf'i azaw. Fa qawlu sahalin marati as-sunnatu an yufraqa bayna al-mutala'inaini an asabina wa ibn Mas'ud al-qunut. تسبه سنة لرفعه السبوت وقال ذو الهلاف بل يحتمل سنته وبعده مهتمل جوابنا سنته أصل السنن فكانت الأولى إذا الإدلاق وأن وقولهم كرابزة نهى أمر أدهل في الإسداد إما قبل بر جاء نهى النبي أنبي القرار كذا بتشفي الأذان قد أمر كذا قراب شفعة للجاري إن إلا لفظ المصطفى المهتاري لم يروه لنا فزوت مالي ألا يليق منه الاستدلال جوابنا adaratu ruwati tamna'u kulla hadhihi tawahumat. To ya shi kuma sho abul faril iraqi ya fada alfiyatul hadisi shi qawlu sahabi min as-sunnati aw nahaw umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabiy qalahu bi asri ala sahih wa huwa qawlu al-aktsari. To wannan shine masaba ingantacciya a banzabe wanda mafi yawan malamai da daga masana fiqh da malaman hadisi suke kai da malaman usulul fiqh da malaman ilmul kalam Allah ta'ala ya ji kansu. Shi yasa da a ce mai sallah zai bayyana da Fatiha, zai bayyana da tahiyya, zai yi tahiyya a fili, sai a ce ya aikata abin da yake makruhin. Amma sallarsa bata ɓaci ba, lissahu baya sujjadar rafkanuwa, haka abin yake a masabar Shafi'awa, haka ma yake a masabarmu. Amma masabar Abu Hanifa fa ko ta Imam Ahmad, waye yake bin mazahibul arba'a gaba daya? Alhamdulillah, sai mu tashi fasulu. Babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko waye yake bin mazahibul arba'a? Yesu malam abba ko da dukurawa ai akwai bin mazahibul arba'a ko? Allah ya taimaka, Allah ya ba mu fahimta, Allah ya saka wa masu littattafan da alheri, Allah ya saka wa malamanmu da alheri, Allah ya ba mu fahimtar ilimi, Allah ya ba mu gane shi, Allah ya hore mana aiki da shi, Allah ya sa ilimin mu ya zama hujjatan lana la alaina. Amin. Karanta Fatiha da salatul Fatiha uku duk abin da yake da mu musulmi Allah ya yi musu, da kuma rasa lafiya Allah ya ba su lafiya, duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa duk tsoron wani abu Allah ya kawar da shi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين